Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya samu mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauri assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya soke wasu shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayya. To kome wasu daga cikin su ke cewa game da sallamar su da aka yi?
Duk wanda za su zo daga baya, killa sun ji mu yayi za su yi shi ne kyau, in kuma haka ne muna musu fatan alheri.
To a jamhuriyar Niger kuwa
ko kadan wato ba za mu kawai sai zabe ba ita kanta sai ni ba sai nin mahaukata bace kaga da kansu kaji an ce an fara samu albaraka ko wazo neman ci da karfi shi ya ka haka
za ku ji ko me yayi zafi haka sannan Ali Mustafa na Sokoto zai zo muku da labaran wasanni da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta musanta ikirarin da kungiyar Al-Shabab ta yi cewar wani jirgin drone maras matuki ciki na Amurka ya fadi a yankin kudu maso yammacin Somalia. Shafukan intanet masu goyon bayan Al-Shabab sun ce wani jirgin saman drone mai dauke da makamai masu linzami guda shida ya fadi a wani kauye mai suna Shan Da'ar da ke hannun 'yan tawaye a yankin Gedo. Tsagiran sun fada a tashar rediyonsu cewar sun ɗauki wannan jirgin zuwa wani wurin da za su iya tsaronsa. Majiyoyin gwamnatin Somalia ba su ce uffan ba kan wannan rahoto. A cikin wani saƙon imel da ya aikowa da muryar Amurka, wani kakakin ma'aikatar tsaron ta Pentagon ya ce babu wata kadara ta rundunarmu a Afirka wato AFRICOM a wannan yanki da ba ta hannunmu yanzu haka, kuma babu wata alamar cewa akwai wani makami namu da ke da alaƙa da wannan lamari da aka ba da rahoton ya abuku. Wani jami'in da ya nemi kada a bayyana sunansa ya ce gwamnatin Somalia ta samu labarin faduwar wannan jirgin saman drone, to amma kuma ba za ta iya tantance ko na wane ne ba.
A halin da ake ciki kuma shaidu a babban birnin Somalia sun ce wani bam ya tashi cikin wata mota ya kashe tsohon ministan tsaron ƙasar. Wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce ya wato an ɓoye bam ɗin ne a ƙarƙashin motar Muhiddin Muhammad Haji Ibrahim. Tsohon ministan tsaron wanda a yanzu haka yake wato a lokacin yake aiki a zaman mai bayar da shawara ga majalisar dokokin Somalia. Bom ɗin ya tashi ne yau Litinin a wata unguwa da ake kira KMF. Ibrahim dai ɗan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna Kulan. Shugaban jam'iyyar ta Kulan Abdulkadir Barnamij ya faɗa a sashen harshen Somalia na muryar Amurka cewa wannan harin bom da aka kai ma Ibrahim ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da ya halarci wani taron jam'iyyar a Mogadishu. Babu dai wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan hari har ya zuwa yanzu, amma harin yana kama da irin waɗanda ƙungiyar Al-Shabab take kaiwa. Tsagiran ƙungiyar masu alaƙa da Al-Qaida sukan kai hare-hare akan jami'an gwamnati da sojojin kira mai zaman lafiya na tarayyar Afirka.
Labaran duniya da suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. 'Yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na ƙasar Uganda Kizza Besigye na wani tsawon lokaci kafin su sako shi a yau Litinin, yayin da yake ci gaba da kamfe na zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar a cikin wannan mako. Shaidu sun ce 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa kan wani taron laccar siyasa ta Besigye a Kampala babban birnin ƙasar, suka kuma kama shi. Daga nan suka ɗauke shi zuwa wani wuri a wajen birnin na Kampala kafin su sako shi. An sha kama Besigye ana kullewa cikin 'yan shekarun nan yayin da yake jagorancin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin shugaba Yoweri Museveni. A ranar Alhamis 'yan ƙasar Uganda za su je su rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu mashugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na yankuna. Museveni ya hau kan kujerar shugabancin Uganda tun wani juyin mulki a shekarar 1986, sannan ya lashe zaɓuka 2006 da 2011 da gagarumin rinjaye. 'Yan kallo sun bayyana zaɓuɓɓukan a zaman na maguɗi, inda aka yi ta tursasawa jam'iyyun adawa. Wannan shi ne karo na hudu da Besigye yake takarar shugabancin Uganda.
Hare-haren jiragen sama a yau Litinin sun lalata wani asibitin da ƙungiyar agajin likitoci ta MSF ke tallafawa. Suka kashe mutane aƙalla 7 a yankin arewa maso yammacin ƙasar Sham ko kuma Siriya. Ƙungiyar agajin ta MSF ta ce rokoki hudu sun fada kan ginin da ke garin Ma'arid Al-Nu'man a lardin Idlib, kuma ma'aikata 8 sun ɓace ba san inda suke ba. shugaban tawagar ayyukan kungiyar Asham Muslimiano Robodengo ya ce da alamun wannan hari ne da aka kai da gangan akan cibiyar kiwon lafiya kuma muna yin tur da shi da kakkausan harshe inji shi yace lalata wannan asibiti ya bar mutane 40,000 da ke zaune cikin wannan gari inda ake goza fada ba su da wata cibiyar lafiya kungiyar ta ce wannan asibiti mai gidaje 30 na wato na kwantar da marasa lafiya yana da ma'aikata 54 da dakunan tiyata 2 da sashen shakatafi da kuma dakin bayar da jinyar gaggawa kungiyar sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama a Syria dake da headquarter a Burtaniya ta ce an imani jiragen saman yaki na Rasha ne suka kai wannan hari suka kashe mutane masu yawa tare da raunata wasu haka kuma a yau litinin wani makami mai linzami ya fada kan wani asibitin yara a garin Azaz na arewacin kasar ya kuma kashe mutane a kalla 10 To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Bari mu fara da Najeriya. A Najeriya a yau ne fadar shugaban kasar ta fitar da ƙarin wasu jerin sunayen shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayya da aka sallama. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sakataren gwamnatin tarayya Mr. Bidi Lawal ta ce shugaban kasar Jamhuriyar Tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da sauke waɗannan shugabannin hukumomin gwamnatin. Director General na gidan talabijin na ƙasa wato NTA, Director General na Radio Najeriya FRCN, Director General na Muryar Najeriya VON, sauran su ne Director General na kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato NAN, Director General na hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai wato NBC, da kuma Director General na hukumar wadda kan jama'a ta ƙasa wato NOWA, da dukkanin su ke karkashin ma'aikatar watsa labaran Najeriya. Dada bayan wannan, sanarwar ta sakataren gwamnatin tarayya ta kuma sanar da sallamar ƙarin wasu shugabannin hukumomin gwamnati guda 20. Sanarwar kazalika ta buƙaci shugabannin hukumomin gwamnatin da aka sallama da su mika ragamar hukumomin nasu ga manyan jami'ai mafi girma kafin naɗa sabbin shugabanni nan gaba. Na tambayi kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ko me yasa aka sallame waɗannan manyan jami'ai a halin yanzu?
Mutanen nan da aka sallama guda 26. Kan san a gwamnati tana da irin wannan ma'aikatu da kamfanoni wajen guda 500. Gaba ɗayan su sai da aka auna su aka dora su akan sikeli aka gwada su don a tabbatar da abubuwa da dama waɗanda suka hada da shin suna da niyyar su canja tunda wancan gwamnati ta ajiye yi aiki tare da sabuwar gwamnati kuma suna da cancanta ko kuma kamala da rike amana na jama'a kamar yadda gwamnatin shi Muhammadu Buhari take so a yi mutum da rike a cikin su din wannan din an samu sun gaza
shi ba ake sa ran za a samu nadin sabbin shugabanni waɗannan hukumomin
to yau aka yi wannan abu dan sarara tukunna ga Allah da wasu su suna mai ana tuddubawa ba za a samu matsala ba dai wajen
Mr. Mike Omeri shine shugaban hukumar wadda kan jama'a ta Najeriya wato NOWA daya daga cikin waɗanda aka sallama
mun gode Allah da muka samu wannan dama mun kai wannan banda hakan nan mutum bai cika goma akwai wanda muka yi ne ba daidai ba ko mun kasa ko kuma mun cika kuma yi misali da ita wannan mu ɗan adam ne ba Allah ba duk wanda za su zo daga baya killa sun shi mu yayi za su yi shi mai kyau in kuma haka ne muna musu fatan alheri
to ko da me kake so a tuna ka bayan ka shafe shekaru kana jin ragamar wannan hukuma
a kan cewar dai mun tabbatar cewa ita hukumar din an sa ta sakiya cikin maganan harkar gwamnati na biyu kuma wannan campaign da muka fito da ita na do the right thing
Mr. Mike Omeri shugaban hukumar wadda kan jama'a ta ƙasa da aka sallama a yau din nan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan yanzu kuma sai jamhuriyar Niger Inda ake shirin gudanar da zaɓe a ranar Lahadi mai zuwa, wasu daga cikin ɓangaren 'yan adawa sun zargi hukumar zaɓen ƙasar ta Seni da shirin barin wasu mutane sama da miliyan 1 inda za su yi zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu ba ta nuna katin shaidar ɗan ƙasa ba. Daga Yamai ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Zazzafar muhawara ce aka tafka tsakanin mambobin hukumar zaben ta Seni da wakilan bangarorin siyasa da na kungiyar hararren kula a ƙarshen mako lokacin da suke kokarin samar da mafita a game da makomar wasu 'yan nishar miliyan 1,300 waɗanda aka gano cewa ba za su yi zaɓe ba a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu saboda yin rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin zama ɗan ƙasa. kafewar da kowane bangare yayi akan bakansa masu mulki da ƴan adawa yasa mahalarta taron yanke shawarar yin ƙuri'a, lamarin da yasa ƴan adawa da wakilan ƙungiyoyin hararren hula ficewa daga zauren taron. Alashi Ali Mamman na jam'iyyar MNRD hankuri ta ƙawancen kofa na ƴan adawa ya bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki.
Mutanen da aka rubuta an rubuta su ta karkataccen hanya, kuma ana so a ba su damar wato su zaɓi wa'anda aka musu umarni. Akan haka kenan, wato babu cikakken ƴanci ga talakawa, wato ba lalle a ce sun yi zaɓe na gari. Kuma a namu mu kan ƴan demokradiyya masu aiki da dokokin ƙasashen wanda Niger ta amince da su, musamman ECOWAS ko IMOA, wannan abu bai kamata a ce an yi shi ba.
Kuna da niyyar ƙaurace zaɓe kenan?
Ko kaɗan, wato ba za mu ƙaurace zaɓe ba. Ita kanta sai ni ba sai nin mahaukata ba ce, kaga da kansu ka ji an ce an fara samun albarka ko? Wato neman ci da ƙarfi shi ya kai haka.
To amma fiyande tsariya mai mulki na ganin cewa matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka bai saɓa wa yarjejeniyar sai da yawo ba, saboda haka sakataren harkokin zaɓen jam'iyyar Abubakar Sabo ya ce batun yunkurin shirya maguɗi ta wannan hanya zargi ne maras digi.
Protocol kin sai da yawo zancen ya yi ba a sake dokoki mahimmanci na zaɓe wata shida kakin zaɓe in ba shirya ba, waɗanga ba dokoki na za a sake ba, a reglement ne za a ɗauka, kenan reglement ba doka ba ce.
Abinda su ƴan adawa ke magana a kai shine cewa yunkurin tafka maguɗi a zaɓen mai zuwa shine sa kuka nace sai an ba wa mutane dama sun yi zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon carte d'identité.
Yato Suleiman, su ƴan Niger kin ga mumun san ƴan Niger kin da za su, wasan ƴan Niger kin da zai vote parti mariage, wani na ya san dan adawa na koko dan majority ne, eska akwai wanda ga shiga cikin mutum kan mutum miliyan guda da 133 su san ga wajen da suke, balle har a ce wani maguɗi ne wani zai yi.
Shugabannin hukumar zaɓe sai ni da muka tuntuɓa don jin tabakinsu a kan wannan badakala da ke wakana kwanaki 6 kacal kafin halartar runhunan zaɓe sun ce ba za su ce komai ba, sai dai idan komai ya kammala za su kira taron manema labarai nan gaba kaɗan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu ga Aliyu Mustapha na Sokoto da labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin, yau za ku ji cewa kamar ta samu sabon koci, sai dai ba dukkan ƴan ƙasar ne ke shirin sai mishi barka da zuwa ba.
To mu ba mu san shi ba, domin da akwai ƙwararrun da suke nan da kasan tarihin su da ya ci a kawo su ba kawo su ba, amma an dauko wannan ba mu san inda aka dauko shi ba.
Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya kuma tana shirin ta ci kocin ƙasar dubban daloli saboda zagin da yayi wa ƴan Najeriya yana kiran su mahaukata.
I am addressing this insanity that has befallen some of our critics, and I call it insanity.
Daga nahiyar Turai kuma,
takarar lashe kofin gasar ƙwallon ƙafar Premier ta Ingila ta ƙara faɗaɗa.
Ko bayan wannan muna da rahoto kan yadda siyasar jamhuriyar Niger ta soma shahuwar harkokin wasanni.
Da masu sha kokowa da president ɗin duka ƙarshen mutanen ɗan siyasa ne.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadomar da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji daɗi da kuka samu sauraron shi. To sabon kocin da aka nadawa Kamaru domin ya jagorancin Indomitable Lions na wannan ƙasa ɗin ya shirya wani tarbo da za a yi mashi wanda ba daɗi ba ne a can Kamaru idan ya iso, saboda akwai mutane da yawa a Kamaru ɗin ga alama wanda ba su ji daɗin sunan da suka ji cewa shi ne aka nada a kan wannan mukami ba. Shi wannan baturen dattijo ne ɗan shekaru 63 da haihuwa, wanda kuma sanarwar da aka bada na sunan shi ɗin ya ba wa mutane mamaki, domin baya ma cikin mutane biyar da ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Kamaru wato FIFA ɗin ta tsara, wanda suka haɗa da Faransa guda uku da wani ɗan Serbia da kuma wani ɗan ƙasar Kamaru.
Wanda ya zama sabon kocin ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta jamhuriyar Kamaru dai shi ne Hugo Bros, ɗan asalin ƙasar Benjiyon ne kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar ne. Ya fara zama malamin ƙwallon ƙafa tun yana shekaru 36 da aihuwa a duniya, kana yanzu ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ɗauko shi daga ƙasar Algeria. Hugo Bros yana da shekaru 63 a duniya, ya canji tsohon kocin ƙwallon ƙafa ne na ƙasar ta Kamaru Volker Pinker, ɗan ƙasar Jamhuriyar Lamus wanda ya gaza kai labari da kungiyar kwallon kafa ta Indomitable Lions, amma wannan kocin ma yana samun caccaka daga masu sha'awun kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
An kawo mana sabon koci na ƴan kwallon Kamaru wanda ya fito daga kasar Belgium, wanda ba wanda ya san tarihin shi. A yanzu ake rubuta mana tarihin shi domin mu san shi wane ne. To mu ba mu san shi ba, domin da akwai kwararrun da suke nan da aka san tarihin su, da ya ci a kawo su ba kawo su ba, amma an dauko wannan ba mu san inda aka dauko shi ba. Ba mu san wa yake antrene ba, ba kowa ba, ya taso kuro da rana tsaka an dauko shi domin sun shirya abin su, amma wannan mu ba mu san shi ba. Wa ya taba antrene a gaya mana, me ya taba yi shi a gaya mana, shi yasa mu ba mu yarda da shi ba. Mun fi gwammace ma a bar mana tsofaffin antrener mu na kasa ma su kama salasiyan yi.
Mun ji labari a radio da tele, sabon coach ne, ba mu san shi ba, ma ban ma jin labarin shi a duniya. Yanzu su kasan Kamaru ne yanzu masu dawo mana da abin da ya wuce da shi baya. Yayi antrenin ekip kaza sun yi ta fadare.
To ya kake ganin zai tabuka wani abin ku zo mu gani ku a kasar Kamaru?
To bara mu ya sheda yanzu ba, shede mu yi mishi addu'a da bashi sa.
Mu ainihin mun ji ajiran coach da da kuma ko daga Faransa ko daga Ingila, cewa kamar dan Belgium ba mu shida ba. Yanzu ma shi da shi antrenin da aka mana ya manyanta, yana shekara 63 ko 65 ne, ba mu san wani irin aiki da za su yi da ƴan kwallon ba.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Shugaba Sheka Awal, to ba kasar Kamaru kaɗai ba, ita ma kasar Togo ta samu sabon shugaban hukumar kwallon kafa na wannan kasa ɗin. Kuma wannan ba wani bane, ina wani soja da ake kira Kanal Kosi Apovi, wanda aka nada shi a zaben da aka yi ranar Asabar dinan da ta shige ta shekaran jiya, inda kuma ya samu ƙuri'u 26 daga cikin ƙuri'u 48 da aka jefa a tsakanin masu takarar wannan mukami din. A Najeriya kuma hukumar kwallon kafa ta ƙasa din an ce tana shirin ta dauki mataki watakila na yin tara akan nata kocin na Najeriya din, wato Sunday Olisi, bayan maganganun da ta bayyana cewa maganganun banza ne da ya fito yana yi a talabijin, inda yake suka lamiri a Najeriya na kiran su mahaukata domin su suki lamirin shi.
Hello, my name is Sunday Olisi, chief coach of the Super Eagles of Nigeria. I am addressing this insanity that has befallen some of our critics, and I call it insanity because you must be insane to start seeking a plebiscite on the future of the national team's coach of Nigeria because we lost Chan.
Sunday yace sunana Sunday Olisi, na fito ne saboda in yi magana game da wannan halin hauka din da ya auka wasu ƴan Najeriya din, wanda yace kuma dole in kira shi hauka ce saboda in dai ba mahaukaci ba, ya zaka fito kana sukar lamirin koci saboda kawai an sha kungiyar kwallon kafar sa a wasan da aka yi na Chadi a kasar Rwanda. Hakuma Sunday Olisi ya mamaki me yasa wasu coaches na irin sa na kasashen Afirka ba a sukan su kamar shi.
What then should be done to the coaches of Ghana, South Africa and Egypt who did not even qualify to this tournament? I understand that we are sad that we lost it, but this insanity, this constant insanity that each time the Super Eagles.
Yace to idan har zaku soke ni, to me zaku yi wa coaches nan kasashe irin su Ghana da Afirka ta Kudu da kuma Misra wanda basu samu ma suka je wannan wasannin Rwanda din ba? Yace gaskiya ne abun bakin ciki ne idan kuka je kuka yi wasa ba ku ci ba, amma yace hauka ce, kuma hauka ce da kullun ake maimaita ta. Duk lokacin da ƴan Super Eagles suka je suka yi wasa ba su ci ba, sai wasu su fito suna ta sukar su, wa abin da ya kada jaddada cewa wannan in ba hauka ba abin da yake janyo shi. To bayan da yayi wannan maganganun ne, ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya aka ce ta fito tana shirin za ta yi mashi tarar dala ta Amurka kamar 30,000 saboda wannan maganganun na minti 8 da yayi a cikin wannan video din nashi. Yanzu yanzu dai ba a sani ba ko shi Sunday Olisi din zai jayayya game da wannan hukuncin da ake so a ɗauka kan shi, amma dai an san ya fito ya nemi gafarar ƴan Najeriya kan waɗannan maganganun da yi. Shi dai Sunday Olisi, wanda tsohon captain ne na Najeriya da ya gaji Stephen Keshi a matsayin kocin Najeriya din a watan Yulin da ya gabata, ya ga abubuwa da yawa da suke ta faruwa a ƙarƙashinsa tun lokacin da ya zo ya ɗauki ragamar jagorancin wannan ƙungiya ɗin, wanda ya sa mutane da yawa har da ƴan wasa suka yi ta ajiye aikinsu domin su nuna cewa ba sa son kamun ludayinsa. Wanda suka aje aikin nasu sun hada da sanannen mai tsaron gidan nan na Najeriya, wato Vincent Ema, wanda a duk Najeriya watakila ba ta samun gwanin goalkeeper ko kuma mai tsaron gida kamar shi ba, wanda kuma ya ce ya aje aikinsa bayan da aka canja shi aka ɗauke shi daga zama captain ɗin Super Eagles. Makonni biyu bayan haka, Emmanuel Emenike shi ma ya ba da sanarwa cewa ya ritaya kwata-kwata ma daga harkar kwallo. Sunday Olisi yana kukan cewa an yi wata biyar ba a biya shi kudinsa ba, kuma ya fito ma bainar jama'a yana sukar lamirin hukumomin Najeriya din saboda matsalar kudi din, inda Harici yana ciyar da ƴan wasa din da kudinsa daga ajihunsa, abin da ya jiyo wa hukumomin kwallon kafan Najeriya wato jin kunya da kuma fishi sosai. To madallam, to ina ganin yanzu lokaci yayi da ya kamata mu ji wayanda suka ci da wayanda aka sha a wasannin kasashen ture da aka yi kashin makon nan.
Takarar lashe kofin gasar kwallon kafar Premier ta Ingila ta ƙara fadada bayan da a ƙarshen makon nan Arsenal ta doke jagororin teburin gasar wato Leicester da ci 2-1 a wata karawa mai zafin gaske. Wasan nasu dai yana canje rasmi da ci 1-1 yayin da saura ɗan dakiku akan mala wasan Dani Welbeck ya zura wa Arsenal kwallon ta ta biyu wanda ya bata nasarar kwatar maki 3 na wasan. Duk da yake dai har yanzu Leicester din ce yake saman teburin gasar da maki 53, to amma maki 2 ne kacal ya bambance tsakaninta da Arsenal din wacce take ta 3 a tebur da maki 51. Wannan nasarar dai ta ƙara wa Arsenal din ƙwarin gwiwar fatan lashe kofin na Premier na bana, lamarin da ya ƙara zafafa gasar. Maki Arsenal 1 da Tottenham wacce ita ko ta bada mamaki a wannan makon, inda ta bi Manchester City har gida ta roke ta da ci 2-1, abinda ya dora ta a matsayin ta biyu a tebur da maki 51. Sai dai wannan kashin wani babban koma baya ne ga Manchester City din da ke sahun gaba a fafutukar lashe kofin na Premier. Manchester United ma kashi ta sha a wannan makon a gidan Sunderland da ci 2-1, to amma ta ci gaba da kasancewa ta biyar a teburin gasar da maki 41, yayin da zakarun Ingila din wato Chelsea ta ƙara farfadowa inda ta lallasa Newcastle da ci 5-1, abinda ya sa ta daga zuwa ta 12 a tebur da maki 33. A kasar Spain kuma, duk da yake Barcelona na da bashin wasa 1 da bata buga ba, har yanzu ita ce ke jagorancin teburin gasar La Liga da maki 57, bayan da a ƙarshen makon nan ta doki Celta Vigo da zuzurutun ci 6-1. Atletico ta ci gaba da rufa mata baya da bambancin maki 3, bayan da ita ko ta doki Getafe da ci 1 da nema, yayin da Real Madrid da ita ma ta doki Athletic da ci 4-2, take ci gaba da kasancewa ta 3 a tebur da maki 53. Sai kasar Italia, inda daga ƙarshe dai zakarun gasar Serie A wato Juventus ta sami darewa saman teburin gasar karon farko a wannan kakar wasannin, bayan da ta yi fama da koma baya tun somawar kakar wasannin ta bana. Bayan farfadowar ta dai, Juventus din ta yi namijin kokarin komawa ta biyu a tebur bayan Napoli da ke sama, to sai dai ta yi amfani da damar karawar da suka yi da Napoli din wacce maki 2 ne kacar suka bambance tsakaninsu. Juventus din ce ta karbi bakuncin Napoli din, ta kuma sami galaba akan ta da ci 1 da nema. A gasar Bundesliga ta kasar Jamus kuma, har yanzu zakarun gasar wato Bayern Munich ne ke kan gaba da maki 56, bayan da a ƙarshen mako ta bi Augsburg har gida ta doke ta da ci 3-1. Dortmund ce ke binta da maki 48, bayan da ita ko ta doke Hannover da ci 1 mai ban haushi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ta gaishe ka Murtala. To bari mu kammala a jamhuriyar Niger, inda akwai alamun cewa harkokin siyasa na zaben shugaban kasa da ƴan majalisar wakilai na jamhuriyar Niger din da za a yi ranar Ladin nan mai zuwa suna shafuwar harkokin wasannin kasar. Musamman kokowa.
Wannan shi yasa sarkin ƴan kokowar gargajiya ta ƙasar da mataimakinsa su ma wani zagaye jaha zuwa jaha tare da halartar wasanni tsakanin ƴan kokowar a hedikwatocin jihohin a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar kokowar gargajiya ta ƙasa cewa da Finilit. Sai dai a cewar mataimakin ƙungiyar kokowar gargajiya ta jihar Tawa, bugu da ƙari shugaban ƙungiyar kokowar gargajiya ta birnin Kwanni, cewa da Malam Musa Ƙarhe yana da kyau wannan tsarin da aka yi, ko da yake a halin yanzu fa siyasa ta fi daukar hankalin mutane bisa ga tahiya kallon kokowa, inji shi.
Muhimmancin mu da masu sha kokowa da president din duka wa'annan wakile, sai in ga maka in ce duka cikin hadin Niger duka karshen mutanen duk ɗan siyasa ne, kuma siyasa yanzu da ta rige ta shigo ta taho kenan, dole ko muna da labari kenan, ba muna dama, muna cikin wani aiki mu yi wani duk abin da zai zama alheri da ni cikin ƙasar Niger na zama lahiya da kwanciyar hankali, kenan muna fata a yi shi lahiya a ƙare lahiya. Duk yawan mu cikin mamburu na biro duka da dirsirin duka mutane ne, ce ma 'yan siyasa ne. Kenan yanzu wani ko an hada mai ga jaha lokacin za a zakkuwa wurinsu, duk ƙarshen mu yawan mu don muna cikin daji.
Haruna Mamman Bago, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nishar.
Zuwa gaishe kamar Ali Haruna. To jama'a duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin sai wucin Allah ya kimu a madadin shi Haruna Mamman Bako daga Jamhuriyar Niger da Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru da kuma Murtala Faruku Saina daga Nigeria Ali Mustafa Sakwatani a Washington.
Yanzu kuma sashen Jamhuriyar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau ce ranar tunawar shugaban ƙasa a Amurka, kuma Amurkawa kan ɗauki hutu domin jinjinawa shugaban ƙasarsu tun daga shugaban ƙasa na farko, shugaba George Washington. Tun daga lokacin rasuwarsa a shekarar 1799 aka mayar da ranar haihuwarsa 22 ga watan Fabrairun ranar hutu, amma ba a hukunce ba. An fara mayar da ranar a matsayin ranar hutu ta ƙasa a shekarar 1885 zuwa wani lokaci kuma Amurkawa suka fara jinjina wani babban shugaban nasu Abraham Lincoln, wanda ranar haihuwarsa 12 ga watan Fabrairu ta kusa zuwa daidai da ranar da aka tsayar domin tunawa da shugaban Washington. An fara tunawa da tsofaffin shugabannin a shekarar 1971 a hukumci a kowace ranar Litinin ta uku a watan Fabrairun kowace shekara. Shugaba Washington ya samu daraja ta lokaci mai tsawo domin jagorancin da shugaban ya yi wa Amurkawa akan nasarar da suka samu a yakin neman ‘yancin kai daga mulkin mallakar Birtaniya. Shaharsa ta kai yadda zai iya ci gaba da mulkin ƙasar a gargajiyance idan da ya so, har wasu daga cikin jami’an sojojinsa waɗanda suka gaza haƙuri da tsarin demokradiyya suka buƙace shi da yin hakan. Ku kawar da wannan tunanin daga zukatanku a cewar shugaba Washington ya kuma ja kunnen waɗanda suka ba da wannan shawarar. Ya ba da umarnin rarraba sojojin. Ya kuma dakatar da babban kwamandan sojojin daga aiki inda ya mayar da shi farar hula. A lokacin Amurka ƙasa ce mai jahohi 16 kuma masu rarrabuwar kawuna, bayan shekaru 6, Amurkawa sun yi ƙoƙarin kafa gwamnatin tarayya mai tsari wadda ke da iko akan dukkan muhimman abubuwan ƙasar. Amurkawa da dama sun yi shakkar amincewa da ra'ayin kafa gwamnatin tarayya saboda gudun musgunawa daga jami'an gwamnati musamman ma shugaban ƙasa. A wannan mawuyacin lokaci, shugaba Washington ne kadai yawancin Amurkawa suka amince da shi, shi kadai ne mara abokin hamayya da za a zaba domin zama shugaban ƙasa na farko. A lokacin da ya fara mulki, Amurka ta samu kundin tsarin mulki amma ba tsara gwamnatin tukunna ba. Sa'ad da ya sauka daga mulki, a lokacin da ƙasashen duniya masu ƙarfi suka yi la'akari da ƙasar Amurka, shugaba Washington ya riga ya ɗora ƙasar akan kyakkyawan tafarkin tattalin arziki da kuma gina sojoji da za su kare Amurka a lokacin da take ci gaba da faɗaɗa iyakokinta. A lokacin da ƙasar Faransa ke ƙoƙarin kawo sauye-sauye, ra'ayoyin demokradiyya sun buɗe hanyoyi da suka haifar da hargitsi da fargaba da danniya, amma ƙasar Amurka a ƙarƙashin mulkin shugaba Washington, sauyin ya samar da kyakkyawan mulkin demokradiyya da doka da oda. Bayan shekaru 4 da ya yi na wa'adi 2 yana mulki, ya sauka don ratsin kansa kuma ya kafa abin misali domin sauran shugabannin da za su biyo bayansa. Ya kuma nuna yadda ake miƙa mulki daga wata gwamnati zuwa wata cikin ruwan sanyi, manufar da ta zama wajibi ga demokradiyya da kuma zama misali ga sauran jama'a a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka ne.
Ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta musanta ikirarin da kungiyar Al-Shabab ta yi cewar wani jirgin drone maras matuki ciki na Amurka ya faɗi a yankin kudu maso yammacin Somalia. Shafukan intanet masu goyon bayan Al-Shabab sun ce wannan jirgin saman drone mai ɗauke da makamai masu linzami guda 6 ya faɗo a wani ƙauye mai suna Shan Da'ar da ke hannun 'yan tawaye a yankin Gedo. Tsagiran sun faɗa tashar rediyon su cewar sun ɗauki wannan jirgin zuwa wani wurin da za su iya tsaronsa. Majiyoyin gwamnatin Somalia ba su ce uffan ba kan wannan rahoto. A halin da ake ciki, shaidu a babban birnin na Somalia sun ce wani bom da ya tashi cikin mota ya kashe tsohon ministan tsaron ƙasar. Wani baturen 'yan sanda da ke wurin da abin ya faru ya ce an ɓoye bom ɗin ne a ƙarƙashin motar Muhyiddin Muhammad Haji Ibrahim, tsohon ministan tsaro wanda a yanzu yake aiki a zaman mai ba da shawara ga majalisar dokokin Somalia. Bom ɗin ya tashi Litinin a wata unguwa da ake kira kilomita 4. Ibrahim dai ɗan wata jam'iyyar siyasa ce mai suna Kulan. 'Yan sanda sun tsare shugaban 'yan adawa na ƙasar Uganda Kizza Besigye na wani ɗan lokaci kafin su sako shi yau Litinin.
To madalla masu sauraro, duka abin da ya sako kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah. Abu makarkare shirin bar mu mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Zubairu Bala mai dalailu wanda ya rasu yau Litinin Aboki da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da kuma injiniyan mu da muke kira zanga zanga sai Julie Leves Gresham. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.